بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازم تاشي ما تكين على الفصل الأول يعني فصلين هرقو فيما جاء من ذلك مجيء المدهي abin da yazo a matsayin yabo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa sana'i wata idadul mahasin da kuma lissaho abubuwan kyau masu kyau ga Annabi alaihi salatu wasalam cikin baban zan mu tashi inda yake cewa wajen duka yana cikin bayanin wa rafa'ana laka zikrak mun daukaka maka ambatanka mi ake nihi da daukaka ambato qala qatada qatada ibn da amata salusi rahimahullahu ta'ala wa malamin tafsiri yake cewa rafa Allahu zikrahu fi dunya Allah ya dauka kama Annabi ambatan shi a duniya fa laysa khadibun wala mutashahidun ba wani mai khuduba ko wani mai tahiyya wala sahibu salatin ko wani abucin sallah illa yaqulu sai ka samu yana cewa ashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah kaga dole sai ya gama da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rawa Abu Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri ya yi riwaya sahabin Annabi alayhi salatu wasalam ya rasuwa shekara ta 74 annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce atani jibril jibril ya zo mun fa kala sai ya ce inna rabbi wa rabbaka lalle ubangiji na da ubangijin kai kuli yana cewa tadri kaifa rafa'atu zikrak ka sanya yana daukaka ambatanka kulzu sai na ce allahu wa rasuluhu alam allah da manzon shi ne mafi ya sani kala sai ya ce iza zukirtu in an ambace ni ni allah zukirta ma iza ambace ka tare da ni wannan hadisin Ibn Kathir ya kawo cikin tafsiri amma irin wannan ya galibin su hadisi ne wanda suke ba su da inganci ingantuwar su yana da wahala dan a ce da sun ingantu babu magana sabani inda hadakai hadisi marfu'i wanda Hajji Buril ya hudu kaifiyar daukaka zikirin kaifiyar daukaka ambatan da ya inganta sauran malaman baka samun sabani cikin misalan galibin Abba Ibn Abba yake cewa ja'altu tamamal imani bi zikrika ma'i na sanya cikar imani shine in an ambace ka tare da ni ma'ana dole sai an ambace sai an sa Annabi sallallahu alaihi wasallam imani ma yake cika shine cikin kalmar shahada dole sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki wa qala adan yake cewa ja'altuka zikra min zikri na sanya ka kai ambato ne daga ambatona fa man zakaraka duk wanda ya ambace ka zakarani zai ambace ni wa qala ja'far ibn muhammad as-sariq ja'far ibn muhammad as-sariq yace la yazkuru ahadun bir risala la yazkuru ka kai ahadun wani ba zai ambace ka bir risala da manzanci illa zakarani bir rububiyya sai ya ambace ni da rububiyya wa ashara ba'du min la zalika fi zalika ila maqami shafa'a wasu cikin malaman sun yi nunin cewa daukaka ambatan nashi shine matsayi na ceto da za a bashi na gobe kiyama da za a je wajen wannan annabin yace ba shi ba wannan annabin yace ba shi bai kawo uzuri da ambatan lahin shi ha kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha wannan daukaka ambatan wasu suka ce shi ake ni wa min zikrihi ma ahu ta'ala na daga cikin ambatan shi tare da shi an qarana da'atuhu bi da'atihi cewa ya hada biyayyar shi da biyayyar shi biyayyar Allah da biyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu mahu da sunan Allah an gama shi bismihi da sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ta'ala sai Allah yake cewa adi'ullaha wa rasuluhu biyayya ga Allah ku biyayya ga manzon shi haka nan yake cikin surata Ali Imran haka ahadid yace aminu billahi wa rasuluhu ku imani da Allah da manzon shi sai ce fajama bainahuma biwawul adfi al musharrika sai ya hada tsakanin Allah da manzon shi da wawul adfi wanda take nuna tarayya yace wala yajuzu jam'u hazal kalam fi ghairi haqqihi sallallahu alaihi wasallam bi halitta ba hada wannan a cikin wani zancen da ba Annabi alaihi salatu wasalam ba a gama da sunan Allah da sunan mutum da wani a gama shi da wawul adafi wanda take nuna ashiraka banda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma annabi zaka ma dan ka fada baka ce ba adi illahi wa adi ini kamin ma Allah biyayya kai min ba zaka yi wannan ba haramun ne sai rika ce adi illahi kuma adi ini amma asa da wawul sai Annabi alaihi salatu wasalam haddathana sheikh abu ali al-husayn ibn muhammad al-jayyani al-hafiz fima ajazanihi wa qara'atuhu al-siqa anhu na karanta shi a wayan shi kala yake cewa حدثنا ابو عمر النمري ابو عمر النمري شيني ابو عمر ابن عبد البر وبن مالك المالكيه من التمهيد لما في المؤدى من المعاني والاسانيد على استذكار ده سوره التتهون مس درجه a cikin malikiya Allah mushi rahama yake cewa haddathana Muhammad ibn Abdul Mu'min qala haddathana Abu Bakar ibn Dasa qala haddathana Abu Dawud as-Sijzi qala haddathana Abu Lulid ad-Dayalisi haddathana Shu'ba an Mansur an Abdullah ibn Yasar an Huzaifa ani nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaqulanna ahadukum ma sha Allah wa sha fulan kada wanin ku yace Allah ya so wani ya so wa sha'a fulan yace walakin ma sha Allahu thumma sha'a fulan sai dai yace Allah ya so sannan wani ya so ma'ana a larabci wawun kince ba a so ayi hada da Allah da wani kuma a amfani da wawun kamar yadda yace mana wadi'ullaha war rasula bai ce ba wadi'ullaha thumma rasula wannan nuni ne akan girman annabi abinda aka hana kin shi kuma Allah ya bashi ma'ana hada Allah da wawun kin a dafi da Allah da wawun kin hadisi ne wanda yake sananne khattabi yake ce arshadahum sallallahu alaihi wasallam ila adabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu shirye a shiryar da su cikin ladabi khattabi babban malamin hadisi ne wanda ya rasu mai ma'alimus sunan ya rasu shekara ta 388 hijriya rahimahullah yace fi taqdimi mashi'ati Allah ta'ala ala mashi'ati mansuwa a gabatar da mashi'ar Allah ga mashi'ar wani shi san Allah ga san wani wa ikhtaraha bi summa sai ya zabe ta kuma da a ce summa allati hiya lin nasqi wat tarahi wanda ita a lugha tana nuni akan jerin abubuwa shine an nasq wat tarahi kuma da jinkiri kama a ce jaa ibrahim thumma zaidun kenan ana nan ibrahim ya zo sannan zaid ya zo akwai jimawa tsakanin su in an sa thumma ba kai tsaye biyo shi ba bi khilafil wawu allati hiya lil istirak sabanin wawun wanda ita tarayya kawai take nuna kace za'a ibrahim wa zaidun kamar ganin tare suka zo ka nuna tarayyar su wa misal ul hadis al akhar irin shi akwai wani hadisin daban anna khadiban khadaba inda annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani mai huduba yayi huduba wajen annabi alaihi salatu wasalam fa kala sai ce man yudi illaha wa rasuluhu faqad rashada wa man ya'sihi ma faqad gawa wanda yayi biyayya da Allah da manzon shi ya shiryu sai ya ce wa man ya'sihi ma wanda ya saba musu su biyun faqad gawa ya halaka fa kala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mai huduba nan bi isa khadibul qaum anta turda mai ma mutane huduba kai wannan mutum kum tashi ko kum izhab tashi tahiyya kama na huduba ka batai ba abu suleiman yake cewa kare minhu aljam'u bain alismain bi harfi alkinaya lima fihi min altaswiya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kiyaye a cikin wannan huduba wannan bahan Allah dan saboda hadawa tsakanin sunan guda biyu da harafin kinaya dan saboda cikin shi akwai daidaitawa tsakanin Allah da manzon shi abinda yasa annabi har ya kori wannan mai huduba dan saboda bai tsananta mishi yadda kuma muka san annabi sallallahu alaihi wasallam da sassauci cikin da'awa cikin sha'anin kiran mutane nan ko wannan mai huduba gashi an kore shi me yasa dan saboda janibin tauhidi ne babu maganar wasa nan gurin menene matsalar shi da yace wa manya asihima ya hada Allah da manzon shi ya ba su damiri wannan yake nuna cewa da Allah da manzon shi daya ne daidai ne ba wanda yayi wani damiri kawai ya hada gaga me yasa ya yake abin da yake taimaka cikin wannan sanin larabci shi yake sa kauce ma hadawa kurakurai da ka ce wa manya asihima ka kawo damiri ka hada su guri daya kana nihin akan cewa kenan dukansu daya ne
man shi kuma wannan man yi Allah wa rasuluhu faqad
rashada ba nan bane nan ai ba matsala bane tunda ga Allah can ya ce wa diullaha war rasula amin wa man ya asihima kinaya harful kinaya shine wannan in damirin da yasa wa zahaba ghayruhu ila annahu kariha alwuquf ala ya asihima wasu kuma sun tahi akan cewa ya kine da yayi tsaya akan ya asihima yayi waqafi a gurin yace wa qaulu abu sulaiman as-sahu magana abu sulaiman al-khattabi tahi inganci limaru yadan abinda aka rawato cikin hadisi sahihi cewa man ya asihima faqad gawa walam yazkuru luqufu ala ya asihima ba an kawo cewa ya tsaya a cewa ya asihima ba ya tsaya ya ce faqad gawa wa qad ikhtalafa al-mufassiruna malaman tafsiri sun yi sabani wa ashabul ma'ani da malaman ma'ani yana nihin ilmin balaga kashi nawa ya hadu ilmul badi'u ma'ani yawwa kiyan da an ce ashabul ma'ani ana nan ilimin balaga saboda yana kalkashin ilimin balaga fi qawlihi ta'ala cikin hadar Allah madaukin sarki inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi Allah da mala'ikun shi suna salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam hal yusalluna raji'atun 'ala Allah shin yusalluna kin damirin yana komawa ne ga Allah da mala'ikun shi ko kuwa fa ajazahu ba'dhum wasu suka halittar da hakan yin cewa Allah ne da manzon shi suke salati ga annabi wa mana'ahu akharuna wasu suka ce an hana ba zai yi a ce da Allah da mala'ikun ake ne illati tashrik dan illa hadawa ta zo anan cewa inna Allah wa mala'ikatahu ko an kawo wawun an gama da mala'iku mun gani dai can baya cewa annabi kadai ake iya ba ma wawun a gama shi da Allah to kuma nan gurin zai kawo ma mutane iskali tunda an hada mala'iku kuma da Allah ne kuma aka ce inna Allah wa mala'ikatu kuma sai aka kada damiri aka ce yusalluna to nan gurin me yayi matsalar illatul tashrik hada Allah da mala'iku kuma an sa wawun wasu suka ce haka ne wasu kuma suka ce a wa khasu damira bil mala'ika suka ce mala'ik damirin kawa na mala'iku ne wa qaddaru al-aya suka qaddara aya inna Allah yusalli wa mala'ikatu yusalluna Allah yana salati mala'ikun shi suna salati kenan kawo nan gurin inda zai kasance inna allaha wa mala'ikatuhu yusalluna kenan magana cewa mala'ikatuhu yusalluna ala nabi shi kuma na Allah kin ina yake salatin sai ya zama na boye shi ne akai inna allaha yusalli wa mala'ikatuhu yusalluna kenan shi na Allah madogi duka wannan dan kadda duka wannan takdira din dan kauce ma hada wawul ishtirak tsakanin Allah da manzon shi da wannan da mala'iku bayan kuma mun gani can baya cewa banda annabi ba wanda aka ba ma wannan damak wa qadrawa an umar an rawaito da ruya an rawaito daga umar annahu qala yana cewa min fadilatika inda Allah na daga cikin faralaka wajen Allah ya maiki an ja'ala da'ataka da'atahu ya sanya biyayyaka biyayya shi ce Allah yana cewa man yudi'ir rasul fa qada da Allah duk wanda ya bi manzo fa kai hakika ya bi Allah madaukin sarki wa qad qala ta'ala Allah yana cewa qul in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah al-ayatayn ayoyi guda biyu wa qad ruya an rawaitu annahu lama nazalat hadhihi al-aya da aka sabko da wannan aya qalu suka ce inna muhammadan yuridu an yattakhizahu hanana al-annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana so ya rike shi a matsayin rahama kamar takhazat an-nasara isa kamar yadda nasaru suka rike wannan suka rike annabi isa hanana wa hananan milladuna wa zakka hanana shine shiddatur rahama rahama mai da tozayi mai tsanani shine hanana fa anzala Allahu sai al-aya sai Allah ya sauko kula di wallahi war rasul ku yi biyayya ga Allah da manzon shi fa qarana da'atuhu bi da'atihi Allah ya gama biyayya shi da biyayya annabi sallallahu alaihi wasallam ragama Allahu da sinki da sunsu wa qad ikhtalafa al-mufassiruna malaman tafsiri sun yi sabani fi qawlihi cikin hadar Allah fi ummul qur'ani a cikin fatiha da ake cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin faqala abul aliya abul aliya yake cewa da hasanul basri menene siratal mustaqim din sabanin da yake hadi sun yi sabani akan tafsirin me ake nihi da siratal mustaqim a cikin fatiha suka ce hasanul basri da abul aliya siratal mustaqim huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya wadda take daidaitatta shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khiyaru ahli baitihi wa ashabi da zababbun iyalan gidansa da sahabban shi hakahuma anhuma ahabul hasan al-mawardi abul hasan al-mawardi babban malamin tafsiri mai tafsirin an-nukat wal-uyun ya hikaito daga gare su ma'ana ya hikaito daga abul aliya da hasan al-basri wa hakama kiyu anhuma nahu makiyu ya rawaito irin wannan daga gare su wa qala yake cewa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahibahu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abokan shi guda biyu abubakar da umar radiyallahu anhuma wa haka abul lays samarqandi abul lays samarqandi mai tafsirin al-bahr abun nan al-bahr baharul ulum mislahu irin shi daga abul aliya cikin hadar Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghayrul maghdubi alaihim waladdallin fa balaga zalikal hasan labarin ya kai ma Hassan fa kala sai ce sadaka wallahi yayi gaskiya ina rantsuwa da Allah wa nasaha kuma yayi nasiha ya hada abin da yake daidai da ya fassara wai siratal mustaqima da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda nan gurin malamai suna sabani kan wajen kawo siratal musirat siratal mustaqima cikin suratul fatiha wasu su ce musulunci wasu su ce alqur'ani wasu su ce annabi Muhammad to yana daga cikin ikhtilafut tanawu da aka sani cikin tafsiri sabani ne na nau'antawa wanda wani bai ya kore wani bai cin karo da juna da wani dukkan sun mutun ya zo wajen tafsiri zai hada sai ce duka ake nihi ana nihin qur'ani ana nihin annabi muhammad ana nihin wannan musulunci dan duka abu daya ne babu wani cin karo da juna shine amfanin bambance tsakanin ikhtilafut tanawwu da ikhtilafut tadad sabani na cin karo da juna shi bai yiwa a hada su a ce duka su ake nihi a wajen tafsiri amma ikhtilafut tanawwu ana iya hada su ko ba tare ba da sun ci karo da juna kaman nan gurin siratal mustaqim ana ma war shi nan gurin Allah mashi rahama ya dauko abin da yake ma wannan kinshi fikira da yake tahiya akai na bayanin darajata annabi sallallahu alaihi wasallam da yaban shi da Allah yayi a cikin qur'ani shi yasa dauko fasara wannan magabata ya kawo in ba nan ba fasara wannan tafsirin ibnu jarir at-tabari da tafsirin al-basit na al-imam abu al-wahidi rahimahullah yana cike da maganganun magabata akan me ake ni da siratal mustaqim kan wa'ancan maganganun da muka faɗa al-imam al-mawardi ya rawaito cikin tafsirin shahih na sirat al-mustaqim tafsirin shine an-nukat wal-uyun ana abdurrahman ibn zaid daga abdurrahman ibn zaid wa haka abu abdurrahman sulami an barihim daga wasun su fi tafsir qawlihi cikin hadar Allah da yake cewa fa garisa masaka bil uratul uska cikin suratul kuma nace innahu muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ne wakili suka ce al-islam musulunci wakili suka ce shahadatu tauhid ita ce shahadatu tauhid wa igiya mai karhi da aka ce yayi riko da ita duka dai irin wancan ne ikhtilafu tanawu ne wanda bai cin karo da juna gaba daya ana iya cewa haka dukan ake ne sahal yake fada sahal ibn abdullah at-tusturi yake cewa mai tafsir at-tafsir al-ishari wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha ko da zaku kiddiga lissafa ni'imomin Allah ba ku isa ku kilga su ba yace ni'matuhu bi Muhammad yana nihin ni'imar shi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya aiko mana wa qala ta'ala Allah yake cewa wallazi ja'a bi sirri wa saddaqa bihi wanda yazo sai dai nan gurin mafi abun ga ingancin tafsiri da malamai suka tai shine cewa ni'ima bi sifati al'amma ni'ima ga baki dai ake nihi amma shine ya dauko maganar wasu ne dan saboda al-Imam Sahal ibn Abdullah at-Tusturi ya cikin masu tafsir al-Ishari bai cin karo da tafsirin da aya ta zo da shi kamar yadda muka faɗa rana ta wa qala yake cewa wallazi ja'a bi sirqi wa saddaqa bihi wanda yazo da gaskiya kuma ya gaskata ta ulaika humul muttaqun wannan su ne masu takwa masu tsoron Allah yace aksarul mufassirin mafi yawancin malaman tafsiri ala anna allazi ja'a bi sirqi cewa wanda yazo da gaskiya nan huwa Muhammad shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ba'dhum wasu suka ce wa huwa allazi saddaqa bi kuma shi ya gaskata gaskiyar da yazo da ita annabi Muhammad shine harkan wanda yazo da gaskiya kuma ya gaskata ta wa qura'a an karanta sadaqa bi takhfif ba da tashdid ba wa qala ghayruhum sun ce allazi saddaqa bihi almu'minuna wanda suka gaskata kin su ne almu'minu mu'mine wa qila wasu suka ce abubakar shine abubakar wa saddaqa bihi kenan wa saddaqa bihi wasu suka ce abubakar ake ne wa qila wasu suka ce aliyu aliyu ake ne wakila gairu haza min al-aqwal wasu sun hadu maganganun da ba wa'annan ba a cikin maganganun tafsiri wa an mujahid arawto daga mujahid ibnu jabar cikin hadar Allah madaukin sarki ala bi zikrillah tatma innal qulub yace bi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi muhammad ake ne alaihi salatu wassalam duka wannan yana cikin tafsirin da yana shiga gargashin at-tafsir al-ishari wanda ba ana nihin cewa kan wannan abun aka sauko aya ba amma yana iya shiga kalkashin abun cikin ma'ana ta biyu ba ma'ana ta farko ba ta aya bismillah ne